الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد غديا تتبتك الله تبارك وتعالى بدك من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 22 ga watan Sha'ban shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 5 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna da fadakarwa daya da tambaya daya fadakarwar mu shine dangane da lissafin kwanan wata duk da cewa mun yi bayani a darasin mu da muke gabatarwa a can makaranta bangaren lissafin kwanukan wata mun samu kuskure a sanadiyar wancan wata da ya gabata watan Rajab a lissafin mu sai muka samu karin kwana daya dan haka mun tambaya mun tabbatar da cewa muna da kuskure mun samu karin kwana daya dan haka muka dawo baya wata ranar Lahadi shine daya ga wata domin wata ya cike 30 a ranar Asabar Lahadi daya ga wata yau an samu sati 3 22 ga wata kenan tambayar mu shine dangane da dan uwa yake cewa game da kwadaitarwa da shari'a ta yi game da ciyar da abinci da taimako musamman a cikin wata na Ramadan shin irin wannan taimako mutun yana iya gabatar da shi kafin kamawar wata na Ramadan lalle yana halatta mutum ya gabatar da irin wannan taimako kafin kamawar wata na Ramadan illa kasancewar in so samu ne ya kasance cikin watan na Ramadan domin wata ne wanda yake mai albarka wanda Ubangiji subhanahu wataala ya kallin linka ma bawa sakamakon dukkan wani aiki na alkhairi a cikin wannan wata an gane ku kenan in so samu ne abin da ya kamata a bari watan yana kamawa duk abin da mutum zai iya yi na taimako da ciyar da dukiya a cikin wannan wata ya kamata mutum ya yi in kamar misali kafin wata ya kama taimakon da kake so wadanda zaka ba ba zai iya isuwa gare su sai kafin watan ya kama a aika musu to wannan ba laifi kafin watan ya kama ana iya aikawa amma duk wanda ka san zaka iya sadar masa a cikin wannan wata to abinda ake bukata ka bari in wannan wata ya kama duk abinda zaka iya yi na ciyar da dukiya ka ciyar da shi a cikin wannan wata saboda Ubangiji subhanahu wataala shi ya halicci halittu daga cikin halittunsa akwai zamunna a cikin zamunna Ubangiji ta'ala ya fifita wani zamani akan wani zamani kamar yanda ya fifita wata wato ya zabi watanni 4 masu alhurma daga cikin watanni 12 kamar yanda shi ma wata na Ramadan Ubangiji ta'ala ya fifita shi yake bance shi da wannan babbar ibada ita ce azumi kuma a cikin wata na Ramadan Ubangiji ta'ala ya fifita shi domin a cikin shi ne ke akwai wani dare daren da yafi albarkar wata 2000 kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa Lailatul Qadri khairun min alf shahr dan haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisi ya inganta na cikin sahihul bukhari abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya fi jama'a kyauta duk wani mai kyauta da ka sani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi shi kyauta. Sai yace wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsananta kyautarsa a cikin wata na ramadan. In wata na ramadan ya kama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar da yake kafin wannan lokaci to yana lullunka ta. Kaga wannan hadisi me yake nuna mana? A cikin wata na Ramadan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita yin kyauta, ba dan komai ba, saboda albarkar wannan zamani. Don haka kenan abin da ya dace a cikin wata. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen tufafi, wanda mun shiga babi na farko, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na mustahabbancin sanya fararen tufafi. Ana buƙatar mumini tufafinsa su kasance tufafi ne waɗanda suke farfaru. Sai ya ce wa jawazil ahmar, da halaccin sanya jan tufafi. Bayani game da jan tufafi insha Allah zai zo. Sai ya ce wala akdar, da halaccin sanya tsanwayen tufafi. Wala asfar, da tufafi waɗanda suke rawaya-rawaya, masara kenan. Wala aswad, da kuma baƙaƙen tufafi. Sai ya ce wa jawazihi min qutni, da halaccin sanya tufafin da aka saƙa da auduga. Wa kattani, ko wanda aka saƙa shi da rama. Wa sha'ar, ko wanda aka saƙa shi da gashi, an gane ko kamar izga ta dabubi. Wa sufin, wato da abdugar gashi, irin wadda ake yanka daga jikin ƙanƙanan dabubi. Wa gairiha, ya ce kai da dumma wani nau'i da ake saƙa tufafi da shi. Sai mu ce kaman polyester kenan, irin wannan ruba leda wanda ake saka tufafi da su a yau. Sai yace illal harir, yace sai dai al harir shi kadai ne baya halatta, kamar yanda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Malam ya zo mana da ayoyi guda biyu a farkon baban, ayoyin da suke tabbatar mana cewa tufafi wata babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wataala da ya jaddada mana. آية تفرقوشي نفدر الله سبحانه وتعالى لكي تكن سورة الأعراف، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ونجي تعالى نفدر يا قوية أن أدم قد أنزلنا عليكم لباسا. ونجي تعالى يشي تبس mu ne muka saukar muku da tufafi. Mun yi bayani a baya cewa ba ruwan tufafi ba Allah ya mana, ruwan da Allah yake saukarwa daga sama shine sababin tsirar, wato tsuro na auduga, wanda ta hanyar wannan auduga ake samun abinda za a naɗa zari, da zaren kuma a saka tufafi. In ka koma asali kenan, galibin tufafin da muke sanyawa a jikinmu daga sama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da su, saboda ruwan sama da ke sauka shi ne sababin tsirar dukkan wani tsuro wanda yake na ƙasa. Ta hanyar wannan ruwa abduga take tsira, in ta tsira a samu abin da za a saka tufafi da shi. Shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce kada anzalna alaikum libasan, tabbas mu ne muka saukar muku da tufafi. Yuwari sawatikum, tufafin da ke suturce al'auranku. Idan aka ce al'aura shine ma'ana abinda ran mutum yake ɓaci idan ta bayyana, don haka ake kiranta sawa, domin duk wanda al'aurarsa ta bayyana, inda yana cikin hankalinsa to ransa zai ɓaci, hankalinsa ya tashi. Kamar yadda Adam alaihi salam da matarsa Hawwa lokacin da suka ci itaciyar da Allah ya hane su su ci a nan gidan aljanna, ba ma cin itaciyar ba, kusantar ta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hane su. Wala taqrabu hadhihi shajara, Ubangiji ta'ala ya ce kada ku kusanci wannan itaciya. Cin itaciyar nan ke da wuya kai tsaye tufafin da yake jikinsu gaba ɗaya su ya zube. Ubangiji ta'ala sai ya faɗa fa qafika yakhsifani alaihima min waraqil janna, an gane ku, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa, fadallahuma bi gurur falamma dhaqa shajarata badat lahuma sawatuhuma wa qafika yakhsifani alayhima min warqil janna. Ubangiji ta'ala ya ce lokacin da Adam da matarsa Hawwa suka ci wannan itaciya, badat lahuma sawatuhuma, al'auratu sai ta bayyana. Mi suka yi wa dafika ya sifa ne alaihima min waraqil janna, sai suka hadu suna ciran ganyen itace na aljanna suna dan farawa a jikinsu domin su rihi al'auratu. Dan haka tufafi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala, shine yace yuwari sawatikum, tufafin da ke suturce al'auratu. Sai yace warisha, Ubangiji ta'ala shine ya saukar muku da kayan ado. Idan aka ce rish, kayan da mutum yake sanyawa domin yayi ado. Sai yace walibasu taqwa zalika khair, wato tufafi na tsoron Allah, wato shine yafiye muku alkhairi game da wannan tufafi wanda ke suturce zahirin jikin. Tufafi kala biyu ne, akwai tufafi wanda yake mabayyani, akwai tufafi wanda yake koyayye. Tufafi wanda yake bayyananne su ne tufafin da muke sakawa a jikinmu domin mu rihi al'auratu. Tufafi wanda yake koyayye shi ne tufafi wanda yake na tsoron Allah, ma'ana yanda za ka yi ƙoƙarin wanke zuciyarka game da dukkan wani datti, ka samu ka cika zuciyarka da abin da Allah yake so yake ƙauna. To wannan tufafi shi ne tufafi wanda yake fiyayyen tufafi, wanda galibi a yau mun fi kula da tufafi wanda yake na zahiri sabani ga wanda yake tufafi wanda yake na badini. Na badini shine fiyayyen tufafi, shine wato mutafatu da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ta biyu a baban shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala lakum sarabila taqikum laharra wa sarabila taqikum ba'sakum, wanda ayar na cikin suratul Nahl. Ubangiji ta'ala na fada, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun. Ubangiji ta'ala na fada, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan, Ubangiji ta'ala shi ne ya sanya muku inuwi inda za ku huta, mimma khalaqa daga cikin abin da ya halitta. An gane ku? Inuwa da muke sha, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicci wannan inuwa daga cikin abubuwan da ya halitta, na itace da duwatsu da sauransu. Sai ya ce wa ja'ala lakum min aljibali aknana, Ubangiji ta'ala shi ne ya halicci koguna daga cikin duwatsu inda za ku fake in bacci ya kama ka sai ka shige kogon dutse. Ko misali ruwa ya wannan ruwan sama ya fara sauka sai ka shige kogon dutse domin ya zame maka magani, ya zame maka daki. Domin lafazin aknan jam'i ne na kin, idan aka ce kin wato shi ne daki ko kuma ka ce kogo. To kogo daga cikin duwatsu Ubangiji ta'ala shi ne ya halicci waɗannan koguna ba don komai ba, don mu fake a cikinsu, mu yi maganin sanyi ko mu yi maganin zafi ko mu yi maganin ruwan sama ko mu yi maganin duk wani abu wanda zai iya cutar da mu. Sai ya ce wa ja'ala lakum sarabila, Ubangiji ta'ala shi ne ya halitta muku sarabila, tufafi taqikum alharra, tufafin da ke kare ku game da zafin rana. Akwai tufafin da in ka saka a jikinka da izinin Allah za su yi maka maganin rana, su ne kamar misali fararen tufafi, domin farin tufafi baya daukan zafi, sabani ga tufafi wanda yake da duhu. Tufafi wanda yake da duhu musamman bakaken tufafi, to sun fi daukan gumi wanda yake na rana. Sannan kuma kai da kanka za ka hararo kishiyar haka, wato tufafin da ke maganin sanyi. Ubangiji ta'ala kamar yanda ya halitta mana tufafi waɗanda suke kare mu game da zafin rana, to haka ya halitta mana tufafi, tufafin da ke kare mu game da tsananin sanyi. Kaya masu duhu sun fi maganin sanyi, kamar yanda kaya waɗanda suke farare sun fi maganin zafi. kuma musamman Ubangiji Ta'ala ya ganar da mu tufafin da zamu saka waɗanda za su kare mu game da tsananin sanyi, su ne tufafi waɗanda ake sanyawa na gashi, gashin dabbobi. Sai ya ce wa sarabila taqikum ba'asakum, sannan Ubangiji Ta'ala ya halitta muku wasu tufafi wanda ke kare ku game da makamin abokin gaba, wato shine silke na yaki, wanda silke na yaki ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya karantar da Annabi Dawud alaihi salam yanda ake kera silke na yaki, kamar yanda Allah ya faɗa mana a cikin suratul anbiya, wa 'allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun, kuma haka Allah ya faɗa a cikin suratul saba, ani'mal sabighatin wa qaddir fi sar wa amalu salihah inni bima ta'maluna basir, domin shi Annabi Dawud alaihi salam na daga cikin mu'jizar da Allah ya masa, idan ya dauki bakin karfe yanda ka san ka dauki dawan hura a hannunka sai yanda kai da shi, to haka Annabi Dawud alaihi salam Ubangiji Ta'ala ya tafsasa masa bakin karfe, kamar yanda ya faɗa wa alanna lahul hadid, mu ne muka tafsasa masa bakin karfe. To dan haka wannan bakin karfe yakan yi zobe, in yayi zobe wannan zobe sai ya sarka su juna da juna, ta hanyar nan yake saka riga ta yaki, shine silke, kamar yanda Ubangiji Ta'ala yace masa wa qaddir fisar, Ubangiji Ta'ala yace ka daidaita game da zuban, kada yayi fadi, domin in yayi fadi makamin abokin gaba zai iya ratsawa ya taba gangan jikin mutum. Ubangiji Ta'ala yace kuma kada wato yayi kuntaka, domin in yayi kunci ba za ka samu sakewa ba, kenan yayi shi daidai wa daida, shine Ubangiji Ta'ala yace wa qaddir, ya kai Dawud Ubangiji Ta'ala yace ka daidaita fisar, wato game da zuban na silken, kenan kada yayi fadi da yawa, sannan kuma kada yayi kankanta. To dan haka wannan aya ita ma tana tabbatar da cewa tufafi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ya jaddada mana. Hadisai da malam ya zo da su a baban bayani ya gabata akan hadisai biyu, na farko hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, da ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ilbasu min siyabikumul bayad, manzon Allah ya ce ku sanya farfaru daga cikin tufafin, ma'ana in za ku sanya tufafi manzon Allah ya ce ku sanya fararen tufafi, sai ya ce fa innaha min khairi siyabikum, manzon Allah ya ce domin farin tufafi na daga cikin fiyayyen tufafin ku suwa mu'minai kenan, sai ya ce wa kaffinu fiha mautaku, manzo Allah ya ce kuma mamatanku likkafani a cikin su, ma'ana in za kuma mamatanku likkafani, manzo Allah ya ce ku musu likkafani wanda yake bari. Wannan hadisi yana nuna mana halaccin mutum ya sanya dukkan wani launi daga cikin launuka na tufafi illa launin da shari'a ta hana, amma tufafin da ya fi dacewa mutum ya sanya su ne farin tufafi, domin sanya farin tufafi sunna ne, sunna ce wadda take mustahabba. Shi ne ya ce ilbasu min siyabikumul bayaba, manzon Allah ya ce ku sanya farare daga cikin tufafin, kaga a nan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa mu sanya farfaru daga cikin tufafin. To wannan umarni baya fa'idantar da wajauci, iya abin da yake fa'idantarwa mustahabbanci, an so mutum ya sanya fararen tufafi. Sai yace fa innaha, domin farin tufafi min khairi siyabikum, manzon Allah yace yana daga cikin fiyayyin tufafin. Sai yace wa kaffinu fiha mautaku, manzon Allah yace kuma mamatanku likkafani, wato da su in zaka ma mamacinka likkafani, manzon Allah yace ka masa farin likkafani. Wannan hadisi yana nuna mana in har farin tufafi bai samu ba kowane launi, in dai ba launin da shari'a ta hana, to ba laifi akan iya ma mamaci likkafani, kamar yanda kai mai ran ya halatta ka sanya bakin tufafi ko tsanwa ko rawaya ko kasa-kasa ko toka-toka ko wanda yake ma'ana shakwala da sauransu, to haka mamaci ma ana iya masa likkafani da irin sauran kalaluwan nan, in dai ba kalan da shari'a ta haramta ba. an gane ko, amma me yafi dacewa a ma mamaci likafani da shi shine farin tufafi, kamar yanda kai a matsayinka na mumini lau tufafin da ya kamata ka sa wato sune fararen tufafi. Wannan hadisi kuma yana nuna mana mamaci mu kula da shi kamar yanda muke kula da rayayyunmu, domin mumini alhurmar da Allah ya masa ba ta gushewa a sababin mutuwa. Yanda yake da wannan alhurma yana rayi, to haka bayan mutuwa shi ma yana da wannan alhurma. Hadisi na biyu a baban shine hadisin Samura, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, ilbasul bayaba, manzon Allah yace ku sanya farin tufafi, sai yace fa innaha aqhar, manzon Allah yace farin tufafi sune mafi tsarkaka. Me yasa? Saboda kazani baya sanya farin tufafi. Saboda farin tufafi gayar ka sanya shi a jikinka, musamman a irin yanayin mu anan, shine wuni ɗaya wuni biyu. Kai wani lokacin ba za ka iya wuni kafin ka wuni da farin tufafi, to gaba ɗaya yayi dauɗa. In ma ka samu aljihun yayi dauɗa, ko kuma hannun ko kuma wuya. Kaga kenan, tufafi ne waɗanda suke mafi tsarkaka. Da zaran wani datti ya taɓa wannan tufafi, to za ka iya ganewa dandanan a matsayinka na mai hankali. Ba za ka buƙaci ba wani ya ga datti a jikinka, dole za ka je ka tsaftace wannan tufafi naka, ka canza ka sanya wasu, sannan kuma ka wanke su. Shine manzo Allah ya ce fa innaha aqha, domin su ne mafi tsarkaka. Kalla datti ya taɓa farin tufafi a kasa ganewa. Amma in tufafi ne wanda yake mai duhu, dan datti ya taɓa shi, da wuya za ka iya ganewa. Yanda misali yanzu in tufafi ne wani kala wanda yake mai duhu, za ka iya kwana biyu kwana uku kana sanya wannan tufafi. Amma in farin tufafi ne, in ma ka sa shi baya wuce wuni ɗaya wuni biyu. Shi kuma mumini, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce shi tsarkakekke ne, a kullum so ake mumini ya zamanto a cikin tsarki. Don haka manzo Allah ya ce fa innaha aqhar, domin farin tufafi su ne mafi tsarkaka. Wa aqyab, manzo Allah ya ce kuma su ne mafi daɗi a jiki, musamman a lokaci wanda yake na zafi, domin tufafi ne waɗanda ba sa ɗaukan gumi. Tufafi ne waɗanda ba sa ɗaukan gumi, saɓani ga tufafi wanda yake mai duhu, domin yana jan zafin rana. Sai ya ce wa kaffinu fiha mautaku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma mamatanku likafani a cikinsu. Ma'ana in za ka ma mamacinka likafani, manzo Allah ya ce ka masa likafani wato da farin tufafi. A taƙaice, waɗannan hadisai suna nuna mana sanya fararen tufafi wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sunna mustahabba. Kamar yanda bayani ya gabata, Jibrilu alaihi salam da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zo masa ne a cikin fararen tufafi. Kamar yanda Umar Allah ya kara masa yadda yana faɗa, bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zata yau, idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alaihi atharu safar alhadith. Ash-shahid chai shadidu bayadu thiyab, wannan mutum da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana da fararen tufafi waɗanda sun kai matuƙa a wajen fari. To don haka wannan hadisi malamai suka ce sunna ce wadda ke nuna wato ga ɗalibai cewa sanya fararen tufafi shine ya dace. Don haka zaka fahimci ƙasashen da suka fi ba musulunci mahimmanci, zaka samu cewa irin waɗannan al'amura sun fi yawaita a cikinsu. Don su kamar ma wani bin doka ne ma a ma'aikatu, ma'ana sanya irin fararen tufafi in ba indai ba wani lokaci ba, kamar irin lokaci wanda yake na sanyi. Wannan fararen kayan su ne zaka gani kowa a jikinsa. Za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن البراء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولقد رأيته في حلتنا حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن من متفق عليه malam Allah ya ji kansa na fada wannan hadisi ne wanda al-bara ibn azib Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marbu'an yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tsaka tsakiya ne mi yake nihi da tsaka tsakiya ma'ana shi ba dugu bane kuma ba gajere ba illa kasancewar yafi kusaci zuwa tsawo ba za a ce masa dugu kuma ba za a ce masa gajere amma yafi kusaci zuwa tsawo shine ake kira kenan marbu yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marbu'an yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ta bangaren halitta da Allah ya masa wato mutun ne tsaka tsakiya shi ba dogo shi ba gajire ba amma yafi kusaci zuwa tsawo sai yace wala qad ra'aytuhu yace tabbas yace naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi hullatin hamra wato a cikin jajayen tufafi lafazin hulla wato shine tufafi kenan gyabto da mayafi izarun warida ma'ana gyabto da mayafi idan aka ce izar wato shine zani da ake daurawa a wancan lokaci wanda har yau akwai wasu yanki wanda suna daura waɗannan tufafi wanda zani kamar misali in ka dauki mutanen India da irin Indonesia da Malaysia da Cambodia da wajen irin su Somali da sauransu har yau suna daura wannan izarikin wannan zani kenan zani da ake daurawa da mayafin da ake yafawa akan kafada gaba ɗayan su sune ake kira da hulla tufafi kenan yace na ganshi tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin jajayen tufafi sai yace ma ra'aitu shay'an qattu ahsana min yace wallahi ban taba ganin wani abu da dai mafi kyawu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da ka sani mai kyau mai kayatarwa yace to wallahi ban taba ganin wani abu da ya kayatar da ni ya burge ni sama da yanda naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan jajayen tufafi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam to a takaice wannan hadisi shine dalilin da wasu malamai suka tafi akan cewa sanya jajayen tufafi ya halatta kamar yadda malam yace wa jawazil ahmar da halacci game da sanya jajayen tufafi tare da cewa game da jajayen tufafi maganganu takwas ke akwai daga cikin maganganun magabata sai da aka samu fada wajen guda takwas fada ta farko wasu daga cikin magabata suka ce jajayen tufafi kwata-kwatan su yace sun halatta suka fada suka ce ya halatta mutum ya sanya jajayen tufafi waɗanda suka tafi akan wannan fada akwai Aliyu dan Abi Talib akwai Talha ibnu Ubaidillah akwai Abdullahi ibnu Ja'far akwai Al-Bara ibn Azib da ma ba ɗaya ba biyu ba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka daga cikin tabi'ai akwai Sa'id ibn Musayyab da Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai da Amir ibn Sharahil shine al-Imam Sha'bi da Abu Kilaba shine Abdullah ibn Zaid al-Jarmi da Abu Wa'il shine Shaqiq ibn Salama Allah ya ji kansu gaba ɗayan waɗannan magabata sun tafi akan cewa ya halatta mutum ya sanya jantifafi wasu daga cikin magabata sun tafi akan kwata-kwata baya halatta mutum ya sanya jantifafi fada ta biyu kenan fada ta uku malamai suka ce duk tufafin da launinsu ya zamanto launi ne ja kuma jan ya ciza to wannan an ki mutun ya sa amma ba haramun bane waɗanda suke kan wannan fada akwai Aba ibnu Abi Rabah akwai Qawus shine Kaisan al-Yamani akwai Mujahid ibnu Jabr al-Majiran Abdullah dan Abbas waɗannan sun tafi akan halaccin mutum ya sanya jantifafi amma jan da bai ciza ba tare da cewa kuma an karhanta haka sannan daga cikin magabata wasu sun tafi akan cewa su kuma kwata-kwata inda ya tufafi launi ne wanda yake ja, to an karhanta mutum ya sa domin nihin ado da shuhura, ma'ana domin in an zo cikin jama'a ma a ware ka. Mutum ya sanya jan tufafi saboda shuhura, ma'ana in an zo cikin jama'a ko ina in an zo a ware cewa wane gashi shine kaza domin launin shi yafi bayyana, to in domin haka ne suka ce an karhanta. Amma in a cikin gida ne zaka saka domin wasu aikace-aikacenka, to babu laifi kana iya sanya jan tufafi. Waɗanda suke kan wannan fada akwai Abdullahi dan Abbas. Fada ta biyar, wasu malamai suka ce ya halatta mutum ya sanya wato jan tufafin da aka rina zaren kafin a saka, an gane ko? Amma duk jan tufafin da sai bayan an saka aka rina aka maida shi ja, suka ce to wannan baya halatta mutum ya sa. Amma in zaren ne aka rina ya zama ja sannan aka saka, suka ce to ba laifi mutum yana iya sa. Wannan fada al-Imam al-Khattabi shi yake kanta. Fada ta shida, wasu malamai suka ce shi hani game da sanya jan tufafi ya ke banta da tufafin da aka rina shi da, wato shi ne al-ward, wanda ake kiran shi al-mu'asfar kenan. Akwai wani abu da ake kiran shi al-ward, wani huri ne wanda ake rini da shi, an gane ku? Wanda kamar launin shi koren shi ne, suka ce to irin wannan shi ne aka haramta. Amma duk wanda yake ba da ward ba aka rina shi, to wannan babu laifi mutum yana iya sawa. Fada ta bakwai, wasu malamai suka ce duk launi ja jan da ya ciza, suka ce to wannan ba laifi, baya halatta mutum ya sanya shi. Amma inda zai dora shi a saman wani tufafi ne yayi game, suka ce to wannan babu laifi. Fada ta karshe ta takwas, malamai suka ce kwata-kwata jan tufafi gaba ɗayansa baya halatta mutum ya sanya jajayen tufafi, sai in ya kasance ya haɗu da wani launi, kamar ja da fari ko ja da baki ko ja da tsanwa ko ja da bula ko wani launi wanda yake na daban, in ya kasance a haɗa ne to babu laifi. Amma in ya kasance tsantsar tufafi ne wanda yake jajaye, to wannan kwata-kwata baya halatta. Daga cikin maganganun nan guda takwas, magana wadda ta fi rinjaye ita ce magana ta ƙarshe, an gane ko? Magana ta ƙarshe cewa jan tufafi jajaye wur baya halatta musulmi ya sa. Amma in ya kasance jan ya haɗu da wani launi, misali ya haɗu da launi baƙi ko tsanwa ko bula ko wani abin da yake kama da haka, to babu laifi mutum yakan iya sawa. Kamar yadda Ibnul Qayyim Allah ya ji kansa ya tantance wannan mas'ala a cikin littafinsa Zadul Ma'ad, cewa ainihin jan tufafin da aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa ba jajaye bane ba wur, ma'ana tufafi ne wanda yake sakar Yaman, jan zare ne ake hadawa da baki sai a saka, kenan ba launi bane ba wanda yake jajjawo, an gane ku? Tufafi ne wanda ake saka shi a birnin Yaman, wanda bakin zare ne da kuma ja ake hada su a saka, kamar yadda ake yin irin sakala a nan. Ai an san sakala, wanda da mata suke kafawa suke rihe bango ana ado da su, to irin wannan sakar ce domin kasar Yaman ta shahara tun a jahiliya game da saka tufafi. To wannan tufafi su ne aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya jan tufafi. Malamai suka ce ba yanda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya jajayen tufafi wur a jikinsa, domin shi yayi hani game da sanya jajayen tufafi, kamar yanda hadisi na cikin Sahihul Bukhari. Manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil mayathiril humr, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da jajayen tufafi, wanda wannan hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ke fa'idantarwa shine haramci. Kwata-kwata sanya jajayen tufafi baya halatta. Amma in ya haɗu da wani kala na daban kenan aka hada aka saka ko aka dinka, to wannan babu laifi mutum yana iya sawa, an gane ko? A matsayin halacci amma kaga kenan inda zamu tsaya menene yafi dacewa jajayen tufafi mu nisance su in ba ya kama dole ba in ba ya kama dole ba jajayen tufafi ba sa dacewa tufafin da aka fi so mu sa wato su ne tufafi waɗanda suke farare duk wani sauran launi in dai ba ja bane wannan kuma sai mu bar shi a matsayin halacci ya halatta mu sa musamman bayan farin tufafi tufafin da zai iya biyo baya su ne tsanwayen tufafi kamar yadda tsanwayen tufafi yana daga cikin kalan tufafin da Allah ya tanada ma mu'minai a aljanna a gobe kiyama kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa a can cikin suratul kahf ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhalluna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawab wa hasanat murtafaqa kamar kuma yanda ya fada aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak to dan haka kasancewar anan Allah yana mana bayanin cewa kalan tufafin ƴan aljanna kala ne wanda yake tsanwa kenan bayan farin tufafi kalan da zai iya biyo bayan shine tsanwayen tufafi amma jan tufafi kwata kwata baya halatta in ya kasance jajaye ne amma in jan ya hadu da wani kala na daban to wannan babu laifi ana iya sawa waɗannan sauran maganganu gaba ɗayan su wato akwai ta cewa an gane ku domin wannan hadisi da yake da suka tafi akan cewa jajayen tufafi kwata kwata ya halatta to akwai hadisi wanda yazo yayi hani wanda suka tafi akan cewa da sauran dukkan su maganganun sauran maganganun babu wasu dalilai akan su waɗanda suke nuna halacci akan haka da waɗanda suke bambantawa cewa in game ne ba laifi kana iya yi in ba game bane amma bai halatta ba da waɗanda suka tafi akan cewa in ya kasance jan bai ciza ba na halatta in ya ciza baya halatta duka waɗannan maganganu babu dalili akan su a taƙaice dai in je jajaye ne to ba sa halatta وعن أبي جهيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطه في قبة له حمراء من عدم فخرج بلال رضي الله عنه بوضوئه فمن ناضه ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه غلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال رضي الله عنه فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له وأنزى فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والهمار لا يمنع متفق عليه قوله على عنزة بفتح النون نهو لأكازة واتو أبو جهيفة شيني وهب ابن عبد الله الله إكرم سيدانا فدا شوى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يتي ناغ منزا الله صلى الله عليه وسلم أبرن مكة وهو بالأبطة ألوك تندي كي ورند أكي كرنش على أبطة Al-Abqa shine wadul muhassab tsakanin shi da Mina tafiya ce ta mil guda wani kwari ne wanda ake kiran shi wadul muhassab shine ake kiran shi al-Baqa sannan kuma ana kiran shi al-Abqa an gane ko sannan kuma ana kiran shi wadul muhassab shine yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a birnin Makka a wurin da ake kiran shi al-Abqa fi qubbatin lahu hamra'a min adami wato a cikin wata qubba tashi wadda jar qubba ce ta fata lafazin adam ita ce jemammiyar fata idan aka ce qubba shine dan daki da ake yi na fata wanda a yau ana yin shi da tanti an gane ko wanda daga an sauka kawai itace ne za a kafa sannan sai a sanya wannan fata dandalin sai a yi daki wanda wannan yana daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana daki ne wanda zai kare ka game da tsananin zafi wanda yake na rana kuma ya maka maganin sanyi kuma ba wahalar dauka duk inda kake tafiya a cikin bulaguro zaka tafi da wannan daki naka, kamar yanda Ubangiji Ta'ala na faɗa a can cikin suratul Nahl, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhiffunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asatan wa mata'an ilahi. Yace wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, Ubangiji Ta'ala shine ya halatta muku inda za ku zauna daga cikin dakunan. Daki kanshi in ka gina daki, inda zaka girka gadanka, zaka aje shimfidanka, da inda zaka aje kujeru, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine ya halatta maka wannan gu. Wanda wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ba wani tunanin ka bane, ba wani wayen ka bane, ba wata dabarar ka bane. Wurin da zaka yi shimfida da wurin da zaka ringa zama kana hutawa a cikin daki, Ubangiji Ta'ala shine ya halicci wannan gu. Shine yace wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, Ubangiji Ta'ala shine ya halitta muku gun zama daga cikin dakunan. Sai yace wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, shine ya halitta muku dakuna daga cikin fatu waɗanda suke na dabbobi. Idan aka ce al'an'am sune dabbobi na ni'ima, raƙumma da shanu da tumaki da awaki, idan an yanka an fete an yi amfani da naman fatar sai a jeme wannan fata, da ita ake yin wannan dakuna na tanti da ake yi, shine khaima kenan, kuma shine ake kira da kubba. Shine yace fi qubbatin lahu, a cikin wata qubba tashi hamra, jar qubba min adamin, tajeman miyar fata. Yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan qubba a birnin Makka, a wurin da ake kiran shi Abqa. Fa kharaja Bilalun bi wudu'i, Bilal Allah ya kara masa yadda, sai ya fito da ruwan arwalla na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce wudu, wawu nikin aka masa fataha, ko mu ce aka masa wasali sama, to na daukan ma'anar ruwan arwalla ko kuma makayin arwalla. Idan ka ce alwudu, wawu nikin kai masa wasali sama, to ma'ana biyu yake dauka, ruwan arwalla da kuma makayin arwalla kenan. Buta buta sai ka ce mata wudu, ruwan arwallar kanshi kuma sai a ce masa wudu. Amma in aka ce wudu, wawun kin aka masa dhamma, ma'ana rufa'a, kenan arwallar ita kanta. Kamar yanda in ka ce sahur, abincin da ake ci a lokacin sahur, lokacin asuba, idan aka ce suhur, yin sahur kenan. In kama kenan sinun kin rufa'a, yin sahur shine ake kira da suhur. Idan aka ce sahur, sahur abincin da ake ci na sahur, to shine anan yace fa kharaja Bilalun bi wudu'i, wato Bilal Allah ya kara masa yadda, sai ya fito da ruwan arwalla na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Shuhaifa yace fa min nadhihin wa na'id, manzon Allah ya ringa arwalla daga cikin sahabbai, wani ya samu ruwan, wani kuma lemar da take jikin dan uwansa yake guga ya guga a jikinsa. Sahabbai tamkar za su yaki juna saboda ruwan arwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda neman albarka da wannan ruwa da ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani ya tare da zarar manzon Allah ya kurkure baki ya furzar da ruwan, ana waso so mutun sai ya tare, wani ya samu, wanda bai samu ba sai ya zo jikin dan uwan shi sai ya gogi wannan lema. Amma mun yi bayani a baya, neman albarka da ruwan arwallar wani, ko ruwan wankan wani, ko miyan bakinsa, ko tufafinsa, ko gashinsa, ko ma menene wannan yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sahabbai ba su taba neman albarka da ruwan arwalla na Abubakar, ko miyansa, ko majinarsa, ko tufafinsa, ko gashinsa, haka ba su nemi albarka da miyan Umar ko ruwan arwallarsa, haka Usman, haka Aliyu dan Abi Talib. Me yasa? Saboda sun fahimci wannan al'amari yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka daga cikin magabata wasu sun kiyasta cewa wai mutanen ƙwarai salihan bayi za a iya neman albarka da miyan bakinsu ko da majinansu ko da ruwan arwallarsu. Malamai suka ce wannan kiyasun ne ma alfare. ba wanda zaka kiyasta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda shi wannan wanda zaka nemi albarka da miyansa ko da majinarsa ko da gashinsa ko da ruwan arwallarsa, baka da tabbacin da abin da zai cika. Shi kuma manzon Allah ya faɗa innamal umuru bil khawatim, ko kuma innamal a'malu bil khawatim, ana la'akari da abin da mutum ya cika ya bar duniya. Shi wannan babu tabbas shin zai cika da imani ko ba zai cika ba, Allahu a'lam. Kaga fa laysa ahlan littabarruk, dan haka bai dace ba a nemi albarka da wani abin da ya shafi jikinsa. Kuma bugo da ƙari suka ce neman albarka da miyan wani ko majinarsa ko gashin shi ko ruwan arwallarsa, wannan zai sanya shi jiji da kai ya halaka, ya ringa ganin cewa shi ma wata tsiya ne, ga ya ana neman albarka da ruwan arwallarsa. Kuma sannan malamai suka ce anan salaha cewa wani na kwarai ne, wannan ya keɓanta da abin da ke cikin zuciya, sanin abin da ke cikin zuciya ku ya keɓanta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Dan haka wannan al'amari ya takaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi kadai ne ake neman albarka da duk abin da ya shafi jikinsa. To shine anan yace fa min nadihin, daga cikin sahabbai akwai wanda ke gogar lema daga jikin dan uwansa wana'il, akwai kuma wanda ya samu ruwan da manzon Allah yana wanke gabar shi kuma yana tare ruwa. Sai yace fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama arwallar sai ya fito, wa alaihi hullatun hamra, yace a jikin shi akwai jajajan tufafi, jajayen tufafi, amma ba jajaye bane ba wur kamar yanda bayani ya gabata. Tufafi ne wanda an saka su zare ne ja da baki aka hada aka saka. An gane ku? Da janye hirin jaye, shi yasa ake cewa jajayen tufafi. Kamar yanzu misali, ai ko a Hausa muna faɗa kalan da yafi yawa a jikin tufafi sai a ce wani ya zo da tufafi kala kaza, alhali kuma akwai wani kala na daban a jikin. To don haka shine yace wa alaihi hullatun hamra, a jikinsa kenan akwai jajajan tufafi. Ka anni anzuru ila bayadi saqaihi, yace ka ce kamar ina ganin farin kwabrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Me za mu iya fa'idanta a nan? Yace ka anni anzuru ila bayadi saqaihi, yace ka ce kamar ina ganin farin kwabrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yawa, ma'ana dage izar wando, ba a buƙatar wandon mumini wato ya zamanto ya sauka, iya abin da yake sunna wando ya tsaya tsakiyar kurmi, kamar yanda zamu iske babe na musamman, zamu iske hadisai waɗanda suke tabbatar mana iya abin da yake sunna game da tufafin mumini. In izar ne zaka daura zani, in ma wando ne zaka sa, to iya abin da ake buƙata ya zamanto nisfu sa'a tsakiyar kurmi. Kuma za mu iske hadisin da yake nuna halaccin kana iya sakin wandonka ya zo daidai idan sau, amma haramun ne ya rufe idan sau, domin duk abin da ya wuce idan sau manzon Allah ya ce makomar shi wuta ne a ranar kiyama. Kenan iya abin da yake sunna mutum ya tseda wandonsa daidai tsakiyar kwaruri. A ɓangaren halacci ya halatta mutum ya saki wandonsa ya yo ƙasa ya zo daidai idan sau, amma ya rufe idan sau haramun ne. An fahimci idan sauko shi ne kashi wanda yake dullowa a gehin kwabri, wanda zaka same shi ciki da waje, wannan shi ne ake kira idan sau. To shi ne anan ya ce ka anni anzuru ila bayadi saqaihi, ya ce ka ce kamar ina ganin farin kwabrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan izarikin shi ya dage tsakiyar kwabri yake. Ya ce fatawabba, manzon Allah da ya fito daga cikin wannan kubba tashi, manzon Allah ya yi arwalla, da ya gama arwalla wa azzana Bilal, Bilal ya tashi ya yi kiran sallah. Ya ce fa ja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna, Abu Shuhaifa ya ce sai na haɗu wato ina bibiyar bakin Bilal, ya ce nan da nan, ya ƙulu yaminan wa shimalan, yana faɗa dama da hauni, hayya ala salah hayya ala falah, yana faɗa hayya ala salah hayya ala falah. Wannan yana nuna mana sunna ne ga mai kiran sallah, ladan a lokacin da yake kiran sallah in ya zo daidai wannan gaba hayya ala sala hayya ala fala koda ala sifika yake kiran sallar to ya ringa juyawa dama da hauni domin isar da sauti ga sauran jama'a hikima wato shine isar da wannan sauti ga sauran jama'a kenan na dama da hauni shine aka sunnanta ladani kenan ya ringa juyawa dama da hauni kenan koda ala sifika kake kiran sallah to ya dace ka juya dama da hauni lokacin da kake fadar hayya ala sala hayya ala fala domin ka karantar da jama'a abin da yake sunna a wajen kiran sallah wanda bai sani ba ma ya san da cewa ga yanda ake shine yace faja'altu atatabba'u fahu sai na hadu ina bibiyar bakinsa hahuna wa hahuna nan da nan ya kulu yaminan wa shimalan yana fada dama da hauni hayya ala sala hayya ala fala kenan a damarsa in yace hayya ala sala sannan kuma sai ya juyo kansa wajen hagun sai ya ce hayya ala sala haka in zai fada hayya ala fala hannu sai ya juya dama haka in zai fada karo na biyu hannu sai ya juya hagu yace thumma rukizat lahu anaza da Bilal ya gama kiran sallah yace sai aka kafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani kwagiri idan aka ce anaza wato wata yar sanda ce wadda ake mata tsini irin na mashi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan dauki irin wannan sanda yana bulaguro da ita wanda wannan sanda na daga cikin hikimominta zaka rate jikarka sai ka dora akan kafada sannan kuma yana daga cikin amfaninta in lokacin sallah yayi domin a cikin daji ne sai a kafa ta sai ta zame maka sutura idan zaka yi sallah wanda amfaninta suna da yawa kamar yanda malamai suka zana shine yace thumma rukizat lahu wa anaza sannan sai aka kafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani dan kwagiri fataqaddama manzon Allah ya wuce gaba jama'a suka yi sahu a bayansa fa salla manzon Allah yayi sallah yamurru baina yadayhi alkalbu wal himar wato kare da jaki na wucewa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan sanda an gane ko ba tsaka ba gaban shi ba tsakanin shi da sandar a bayan wannan sanda da kare da jaki suna wucewa la yamna manzon Allah baya hana su wucewa me yasa saboda idan mai sallah ya sanya sutura duk abin da zai wuce ta bayan wannan sutura baya yanke masa sallah wanda akwai hadisi ingantacce jaki da mace mai jinin al'ada da bakin kare idan suka wuce gaban mai sallah sun bata masa sallah to a duk lokacin da mutun ya sanya sutura to duk abin da zai wuce ta bayan wannan sutura wannan baya bata ma sallah don haka annabi sallallahu alaihi wasallama da aka kafa wannan kwagiri ya wuce gaban yana sallah kare da jaki suke zawwa suke wucewa ta bayan wannan sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya hana su wucewa a takeice malam ya zo mana da wannan hadisi saboda wannan gaba cewa fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra yace manzon Allah sai ya fito a jikinsa akwai jajayen tufafi malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana sanya jan tufafi halak ne illa kasancewar kamar yanda muka yi bayani a baya hadisi ne ingantacce na cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sanya jajayen tufafi jajayewur wannan jajayen tufafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ba jajaye bane tsantsa ja ne zare ne ja da baki aka hada aka saka illa kasancewar jan yafi yawa sannan wannan hadisi yana nuna mana sanya sutura ga mai sallah wannan wajibi mai sallah shi kadai ko limami sanya sutura a gabansa wajibi ne su ma mu limami shine suturarsu an gane ku idan liman ya sanya sutura a gabansa shine matsayin sutura ga mamu amma duk wanda ke sallah shi kadai ko kuma kasancewar limami ne dole ne sai ya sanya sutura ita kuma wannan sutura ana sanyawa da abu wanda yake tabbatacce wanda zai tabbata wanda shi mai wucewa zai iya gane cewa wani sallah ne yake dan haka wannan hadisi wanda ke nuna cewa in baka samu abin da zaka yi sutura ka yi zani a gaban ka wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana lada liman ya dace ya riki lada ni nashi na musamman wanda zai ringa kiran sallah a lokacin kowace sallah. Kowane masallaci ya kamata a yi masa lada ni na musamman, kamar yanda anan Bilal Allah ya kara masa yadda shi ne lada ni na musamman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwance shi da wannan aiki. Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabb wanda yayi mafalkin kiran sallah, wanda yayi mafalkin kiran sallah da yazo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafalkin da yayi, manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi innaha la ru'yatu haqq, manzon Allah ya ce rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni, manzon Allah ya ce wallahi mafalkin da kai mafalki ne na gaskiya. A lokacin nan ya bujiro ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kalimomin da Jibrilu ya karantar da shi a cikin mafalki na kiran sallah. A lokacin nan manzon Allah sai ya ce masa je kaka karantar da Bilal, fa innahu andamin ka sautan wa arfa, domin ya fi ka daɗin murya ya fi ka kuma ƙwarin murya, je kaka karantar da shi. Don haka yana daga cikin sifofin da ake buƙatar ladani ya kasance, ya zamanto ladani yana da daɗin murya kuma yana da ƙwarin murya. To don haka wannan hadisi kuma yana nuna mana cewa duk wani masallaci ya kamata a keɓanci ladani na musamman. An gane ku, wanda in lokacin sallah ya yi shi zai yi wannan kiran sallah, kuma na halatta a yi ladani sama da ɗaya, a yi biyu ko uku in ba wane ga wane, ko kuma su kasa kiran sallah kaza lokaci kaza da lokaci kaza, wane zai yi lokaci kaza da lokaci kaza, wane zai yi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ladani biyu game da abin da ya shafi sallar asuba. Kiran sallah na farko Bilal yake yi, na shigar lokaci wannan Abdullahi ibn Ummi Maktum shi yake yi. Wa ana abi rimsa rifa'ata taymi radiyallahu anhu annahu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. واتو دغا أبو رنسا شيني رفاعة التيمي الله إكارا مسا يداكي فأتشي وناغا منزان الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران أجكنسا واتو أقويس أموى ينتفاشي. Yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tsanwayen tufafi a jikinsa. A takaice wannan hadisi me yake karantar da mu? Halaccin sanya tsanwayen tufafi. Amma sanya tsanwayen tufafi ba sunna bane ba. Iya abin da yake sunna fararen tufafi kadai, da tsanwa da baki da ruwan da masara da wani toka-toka da sauransu, wannan duka zaka ajiye su a matsayin halacci. Amma jajayen tufafi wannan kwata-kwata ba sa halatta. Jajaye wur da waɗanda suke kenan ruwan goro, ruwan goro shi ma baya halatta. Me ake kira da ruwan goro? Shi ne kenan launi wanda yake orange, su ma waɗannan ba sa halatta. Dalilai ke akwai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka, shi ne tufafi wanda ake kiran shi al-mu'asfar, sanya tufafi al-mu'asfar wanda yake ruwan goro baya halatta. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه إمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء. وتجابر الله إكرم سيداك فداتي وللي منزان الله صلى الله عليه وسلم أرانت دي مكة دياكي منزان الله ياشي قبرن مكة وعليه إمامة سوداء. Wato a jikinsa, a kansa wato akwai baƙin rawani, manzon Allah ya shiga da baƙin rawani a kansa. Wannan hadisi yana nuna mana halaccin sanya baƙin rawani. an gane ko halaccin sanya bakin rauni. Sannan wannan hadisi na biyu, hadisin Abu Sa'id, shine Amr ibn Hurais, Allah ya kara masa yadda, na faɗa cewa ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace ka ce kamar ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi imamatun sauda, akansa akwai bakin rawani, kada arkhaba rafaiha baina katifaihi, manzon Allah ya saki wato gizan rawanin wato tsakanin kafadinsa. Wannan shi kuma kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa wato ya hakaito cewa wa shagarin mafalkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi a birnin Madina, wanda Ubangiji mai girma da daukaka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mafalkin Ubangijinsa, Ubangiji ta'ala sai ya ce masa, ya Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la, yace wai jama'a mafi daukakar jama'a, jama'a ta mala'iku, game da menene suke kusuma suke jayayya? Manzon Allah yace qultu la adri, sai nace ya Ubangiji na ban yi sani ba. Yace fa waba ayadahu baina katfayya, yace Ubangiji na mai girma da daukaka sai ya dora hannunsa, hannun shi wanda ya dace da girmansa, tsakanin kafaduna. Manzon Allah yace fa alimtu ma baina sama'i wal ard, a lokacin nan duk abin da yake tsakanin doran ƙasa da sama gabaɗaya sai da Allah ya sanar da ni. To wa shagarin wannan mafalki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi? Wannan hadisi yana cikin Sunan Tirmizi, wanda al-Imamu Tirmizi ya tambaye malaminsa al-Imamu Bukhari game da matsayin wannan hadisi, yace masa hadisi ne ingantacce. Wa shagarin wannan mafalki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi? Manzon Allah sai ya fito a kansa da bakin rawani, kuma ya saki gezar bakin rawanin, kenan halshen rawanin, manzon Allah ya sake su tsaki wannan tsakanin kafadinsa. An gane ku? Wannan yana bayani game da tarihin wannan sakin rawani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi. Wannan mafalki ya yi shi a birnin Madina, washe garin yin mafalkin da gari ya waye, manzon Allah ya fito cikin jama'a da bakin rawani, ya saki wato gizan rawanin tsakanin kafadinsa. To wannan yana nuna mana wato halaccin shine mutum ya sanya bakin rawani, kuma giza ta rawani ana sakinta ne tsakanin kafada. An gane ko? A sake ta ta yi baya, kuma iya inda ake bukata ta tsaya wato shine tsakiyar baya, kada ta wuce tsakiyar baya. In ta wuce tsakiyar baya, wannan isbali ne, ba a buƙatar giza ta rawani a sake ta ta yi tsawo har ta zo daidai mazaunan mutum. Iya inda ake buƙata ta tsaya tsakiyar baya, ba laifi, tana iya ɗan sauka kaɗan, amma ta zo daidai mazaunan mutum, wannan baya halatta isbali ne, ma'ana sakin tufafi ne ya wuce ƙa'ida. Bayani zai zo domin shi isbali, sakin tufafi ya wuce ƙa'ida, yana kasancewa ga wando, yana kasancewa a riga, yana kasancewa ga rawani. Idan riga ce tsawonta gaba sama, baya halatta ta wuce idan sau. Iya inda ake buƙatar jallabiya ta tsaya tsakiyar ƙubri. An gane ko? Kamar yanda in wando ne tsakiyar ƙubri ake buƙata ya tsaya, to haka ita ma doguwar riga tsakiyar ƙubri ake buƙata ta tsaya. Ya halatta a ɗan sake ta ta je daidai idan sau, amma ta wuce idan sau baya halatta. Haka hannun riga, iya inda ake buƙata ya tsaya shine na ar-rusu, tsuntsiyar hannu, ya wuce nan baya halatta. In so samu ne kenan ya tsaya kamar daidai haka. An gane? Ya halatta ka sako shi ya zo daidai nan, amma ya wuce nan, wannan kwata-kwata baya halatta. Idan rawani ne kenan, gezar shi ta tsaya tsakiyar baya shine abin da yake sunna, amma ya wuce ya halatta ya dan sauka kadan, amma ya je daidai mazaunan mutum, wannan kuma baya halatta. To shine anan sai yace wa fi riwayatin lahu, a wata riwaya ta shi Abu Sa'id Amr ibn Hurais, ko kuma wa fi riwayatin lahu, a wata riwaya ta al-Imam Muslim, yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khababa an-nas, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma jama'a khutuba, wa alaihi imamatun sauda, akansa wato da bakin rawani. A takaice wannan hadisi yana nuna mana halaccin sanya bakaken tufafi. musamman mun yi bayani a baya bakaken tufafi in lokacin da suke da fa'ida lokacin sanyi, domin suna daga cikin tufafin da ke maganin sanyi. To wannan yana halatta a koma wani lokaci, idan mutum ba zai damu ba sanya bakin tufafi, wannan halak ne. Amma tare da cewa sanya farin tufafi shine yafi dacewa, kuma wannan hadisi yana nuna cewa limammai, wato sanya bakin rawani, wannan halak ne. Amma fa kar su mai da abun al'ada, har a je shahidi ya yi zaton cewa in limami zai yi hutuba sunna ne ya sanya bakin rawani. Kuma in ya kasance kana cikin jama'a, jama'ar da 'yan bid'a suka shahar da sanya irin wannan bakin rawani kamar yadda 'yan shi'a suke sawa, to anan bai ya dacewa kasa, don kar a maka mummunan zato kai ma a gane cewa dan shi'a ne. An gane ku? Saboda shi sanya bakin rawanin halak ne, ko ba sunna ba ne. Gaba ɗaya shi kanshi rawani ba sunna ba ne, yin rawani ba sunna ba ne ba. Domin babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yazo ingantacce na cewa ku yi rawani, ko hadisin da yake nuna fadla ta yin rawani. Hadisin da aka rawaito cewa sallah da rawani tafi sallah 70 ba rawani, wannan kirkira shi aka yi, aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda hula al'adar mu ce anan, haka rawani su ma al'adar su ce a can. An gane ku? Al'ada ce tasu na manyan mutane, tufafi ne daga cikin tufafi wanda yake na mutunci a wajensu, sanya rawani. To don haka anan in ka sanya rawani, wannan ka aikata halak, kuma kasancewar gizar rawanin kenan. In za ka sake ta, sai ka sake ta tsakiyar baya. In ka yi da kyakkyawar niyya, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sanya rawani, in ka sanya rawani, to wannan kana da ladan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An gane ku? Kana da ladan koyi da shi, domin koda abu al'ada ce wanda take banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ba take banta da shi ba, in dai kai da niyyar koyi da shi, to wannan kana da lada a wajen Allah subhanahu wataala. Kenan anan abinda muke so mu gane, in kai rawani dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rawani, kai ma kace bar ka yi rawani domin manzon Allah yayi rawani, to wannan kana da ladan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sanya wannan rawani. Amma in baka sanya rawani ba, ba za a ce ka bar sunna ba. To shine anan, wato shine kenan hadisin yake nuna mana cewa wato halak ne kenan limami ya sanya bakin rawani, amma kar ya mai da wannan al'ada kullun in zai yi hutuba ya sanya bakin rawani, ba dan komai ba, dan kada a je wasu su yi kudirin cewa sanya bakin rawani ga limami in zai yi hutuba sunna ne. Sannan sabani cewa fari ne mutun zai sa, to wannan fari daman shine aka fi so, domin sanya farin tufafi wannan sunna ne. Kenan in rawani kake yi, to kan rawanin kai zaman to fari wannan sunna ne. Kenan ka sanya kalan tufafi fari, domin sanya kalan wannan farin tufafi sunna ne. An gane? Ba rawanin bane sunna, kenan farin da kai shine sunna. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya ba mu ta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.